Al'ummar Kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi akan zaɓin da ƴan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyun adawa na PDP da Labour Atiku Abubakar da Peter Obi suka yi na ɗaukar gwamnan jihar Delta Senator Ifeanyi Okowa da kuma Dr. Doyin Okube a matsayin mataimakan takara a zaɓen da za a gudanar a watan Fabrairun baɗi. Yanzu dai a wannan yanki na kabilar Ibo, a yayin da wasu na ganin ɗaukar Okowa da Atiku yayi ya dace, wasu kuwa na cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP ba ta yi wa yankinsu wani adalci ba. Dr. John Ono wani malamin jami'a ne da ke ganin Atiku Abubakar ya nuna basira ɗaukar Ifeanyi Okowa da ya yi.
Ifeanyi Okowa is Ibo by tribe.
Yace Ifeanyi Okowa ɗan kabilar Ibo ne, amma kuma ɗan yankin Kudu maso Kudu ne. Saboda haka zai wuya mutum ya ce ba ɗauki ɗan kabilar Ibo ba, kuma zai wuya a ce ba ɗauki ɗan yankin Kudu maso Kudu ba. Ni dai wannan zaɓin shi ne mafi alheri ga Atiku. To sai dai Mr. Chisom Martins ya faɗi cewa duk da cewa Ifeanyi Okowa ya cancanta a matsayin mataimakin takara, da ɗaukar mataimaki daga Kudu maso gabas ya fi dacewa.
Ifeanyi Okowa is a quality candidate.
Ifeanyi Okowa ɗan takara ne mai inganci idan aka yi la'akari da tarihinsa da kuma ɗabiyarsa. Amma duk da haka, idan har daidaito da adalci ake yi, zan ce da ɗaukar mataimaki daga Kudu maso gabas ya fi, aƙalla da ya huce zafin fafatukar da ake yi a yankin Ibo, in ji Chisom Martins. Ko da yake Dr. Doyin Okube da jam'iyyar Labour ta ɗauka a matsayin mataimakin takarar Peter Obi ya ce zaman wucin gadi ne yake yi. Injiniya Emmanuel Abo na ganin ya kamata Peter Obi ya tabbatar cewa duk wanda za su ɗauka a wannan matsayin ya kasance mutum ne mai farin jini wanda zai samu karɓuwa a faɗin ƙasar. Emmanuel ya ƙara da cewa Okube ɗan siyasa ne mai kyau kuma mun san shi wani jigo ne a Najeriya. Amma ina tunanin za su fi samun shiga idan suka ɗauki ɗan arewa.
Okube is a very nice politician and we know him as a bigwig in Nigeria, but I don't he should make it speaking from the north.
Tuni kungiyar kare muradun kabilar Ibo ta Ohanaezen Dibo tare da ta taya gwamnan jihar Delta Ifeanyi Okowa murnar ɗaukarsa da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya yi, amma ta ce yanzu tana nazari ne kan yadda ƴan kabilar Ibo za su kaɗa ƙuri'unsu. In ji kakakin kungiyar Dr. Alex Obonnia, kungiyar Ohanaezen Dibo tana nan tana kallon yadda ake zaɓen ƴan takarar shugaban ƙasa da mataimakan nasu, kuma muna sa ran cewa ba da jimawa ba za mu zauna da duk masu ruwa da tsaki na yankinmu mu yanke shawara kan yadda za mu yi zaɓen shekarar 2023.
Ohanaezen Dibo will take the Kenyan press.
Alfonso Sokoribwe, muryar Amurka daga Enugu, Nigeria.